Hukumar lafiya a jihar Plateau ta ce ta samu wata sabuwar dabarar yaki da cutar corona a jihar. Jihar Plateau na daga cikin jihohin da ke kan gaba wajen masu dauke da cutar corona, wanda hukumomi suka ce saboda mika kai da al'umma da dama ke yi ne na gwajin cutar a cibiyoyin gwaji guda uku da ke jihar. Madam Martina Alex Nuan ita ce jami'ar da ke kula da cututtuka masu yaduwa a jihar Plateau. Ta ce sabon tsarin yaki da cutar corona da suka yi wa lakabin box in zai taimaka wajen fadakar da jama'a su fito don yin gwaji.
Wannan sabon tsari din shine ana ce da shi box in, wato kaman ka buga kwallon ya shiga cikin wani akwati ne haka, wato kwayan cutan kenan, dole sai ka tura shi. So abu na farin da ake yi shine mu tabbata cewa muna testing sosai, and Plateau State na kokari a wannan domin tana cikin jihohi guda uku wanda suna kokarin testing, especially mutane da wanda ka san cewa daman sun dan maso kusa da wayanda aka same su da wannan cutan, sai a ba su shawara su kebe kansu. In suka kebe kansu an yi gwaji nan, idan har ansa ya fito aka samu cewa akwai wannan cutan, sai ayi treatment.
Karamar hukumar Jasta Arewa tana kan gaba wajen masu dauke da cutar. Hajiya Rakiya Munkaila Kantana ita ce jami'ar da ke wayar da kan jama'a kan batutuwan da suka jibanci kiwon lafiya a Jasta Arewa.
Kamar masu mashin na cikin unguwannin nan zaki ga yawanci suna da face mask, amma yan keke napep ba su da face mask, kuma su ne wanda suka wuce unguwannin ma har su yi tafiya mai nisa. Cutan coronavirus tana nan, ina karfafa mutane din Allah su rika wanke hannu, ko da ba coronavirus yana da kyau ka sa face mask in dai da ka fita, akwai sauran cututtuka.
Yan jarida na da gagarumin gudunmawa wajen yaki da cutar corona, to sai dai sau da dama suna samun cikas wajen gudanar da aikin su, kamar yadda Mr. Wika Goffin, wani dan jarida da ya samu horo kan yadda zai fadakar da al'umma illar cutar da muhimmancin yin gwaji ya shaida min.
Kula yomi in dan jarida ya fita neman labari in ya samu masu aiki asibiti yayi tambaya su bashi bayane, yana yin wuya sosai. Na biyu kuma, in kai dan jarida ya kamata ka je gunda kaman isolation center da ake kira, baka da kayayyakin da zaka sa a jiki domin ka ga cewa kai ma ka dan samu wani rigakafi kariya don kar ma ka samu wannan cutar.
A cewar Salisu Ayuba Nahuta, director a ma'aikatar lafiya matakin farko a jihar Plateau, cutar corona bata kare ba.
Wannan cutan bai kare ba, don haka su bi wannan dokokin da ya kamata, wanke hannu, a sa takunkumi, ba da tazara.
Alƙalumar jiya Alhamis na nuni da cewa mutane 59,738 ne suka kamu da cutar corona a Najeriya, yayin da cutar ta hallaka mutane 1,113 a faɗin ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.